It's your destiny, don't fight it. War between the states united. It might be difficult, but might it be worthwhile? I ain't no Solomon from Babel, but my cards are on the table. And I swear that if I'm able, I'll run that mile. So if I'm rambling, ignore me. If I'm the money, then adore me. And now the pearls are cast before me. Oh, what do you do? I wish I could paint it in a picture.
Da 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 da